awa daya haka garin zariyan take dan haka yan uwa musulmi zan dauki hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda na fada wanda na tabbatar mun karanta hadisin ni da ku za ku yarda cewa wannan hadisi da an rubuta shi da ruwan zinariya ma ba a yi asara ba kamar yanda kuka sani ne na ko position da yake ne kamar yanda kuka sani kowa yanzu ya riga ya san irin rayuwar da ake ciki kowa ya san da rayuwa ta koma a yau babu wata ni'ima a gidan duniya in bai cin ni'iman imani face sai ka tar da akwai wani daci da aka sirka wannan ni'imar da shi abin nufi na shine idan kana shayin cewa kai in ka samu dukiya ka huta a duniya to sai ka samu dukiyan kuma sai ka ga matsaloli da ke tattare da ita har ma gara a ce kai wani talakan ne haka nan bangaren mulki in ka tattauna da masu mulki sai ka ga matsalar da suke ciki suke kai suke hange har gara ma a ce babu wani mulkin a hannunsu ko sun zama wani mara mulkin fiye da a ce suna cikin irin wannan mulki din to duk in ka duba rayuwar gaba daya duk wata ni'ima a yau kusan an sirka ta da wani daci na damuwa musamman ka duba gidajenmu na auratayya za ka gani in ka ga wani abin da ke faruwa sai ka ji kaman baicin Allah ya sa mu dan adam ɗabi'an sanyin aure da sai ka kila magare ya zauna ya tabbatar Allah ya mutu a haka saboda irin matsalolin da ake fuskanta to me ya janyo haka babban dalili shine fa bima kasabat aidina wannan dai ya faru ne saboda abubuwan da hannayenmu suke tsuwurwuta muke aikatawa domin a baya ba haka al'amarin yake ba kuma tunda har abin ya canja to lallai mu ne muka janyo sanadiyan canzawansa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to duba da haka yasa na yadda da cewa a wannan zamanin da muke in ba kana da guzuri ne na imani da aiki na kwarai ba to gaskiya mutum bai da wani arziki a kasa duk arzikin da mutum ke da shi ba zai iya tsare shi ba matukar ba akwai imani ne da ayyuka nagari a tare da shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin wasiya ga sahabbansa a ɗaiɗaikunsu sannan kuma a gaba ɗayansu wani lokacin su sukan zo su nemi su ce ya yi musu wasiya ma'ana ya gaya musu wani abu mai ƙarfi wanda zai amfane su shine ma'anan wasiya a bada umarni mai ƙarfi wanda in ba wani nasi na shari'a ba ba zai kawo da shi ba indai ba ya ci karo da shari'a ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi masahabai wasiya musamman a wasu lokutan idan sun samu jarabtuwa da abin da ya shafi san rai ma'ana zuciyarsu tana fisgansu zuwa ga wani abu na saban Allah to yakan musu wasulci da abin da kan dawo da su kan hanya wanda shine babban manufa ta nima da wannan zama din akwai matashin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito yace ma'annan sulasuna a bainan jama'a yace ya manzo Allah ka bani umarni kai min izini in je in aikata zina mana kun ga wannan duk mai mutunci zai ji abin bambara kwai wai raƙumi a kabat ko to amma me matsalar cuta ce a cikin ransa akwai cututtuka guda biyu wanda suka samu mutum in bai hankali ba to gaskiya zai ta tafiya akan kuskure har sai ya ji kasan kabari ya tare shi su ne tulil amal wattiba'il hawa in mutum ya zama yana da dogon buri game da rayuwar duniya duk abin da za ka yi kana aunawa da me zan samu a duniya ko zai fusata Allah ba damuwa ba ne yanzu na daga cikin jimamin da muke ciki mu a unguwarmu a Kaduna unguwar da ke makwabtaka da mu ta Badarawa na san da yawan ku sun gani a social media wani mutum da ƴaƴansa da matansa makwabci ba makwabcin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa mala'ika jibril yana sauka yana mun wasulci game da al'amarin makwabci har sai da ne tsammanin za a ce in makwabci ya mutu makwabcin sai ci gado amma wannan makwabcin nasa su suka hada baki suka dauke dan makwabcin su karamin yaro Muhammad suka tafi da shi Kano suka yi waya suka ce a bada kuɗi aka ba su kuɗi masu yawa kimanin miliyan 5 bayan kuma an ba su kuɗin sai ɗaya daga cikinsu ya nuna makwabcin ya ce ma yaron ka san wannan ya ce wa sunan shi ya ce wane ne kun ga yaro ne bai da wayo in kai ne zaka ce baka san shi ba to wallahi da suka faɗi haka sai ɗayan su ya danna kan yaran nan ɗaya rike kafafuwan shi sai da suka kashe yaran ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim me kake nema wanda kake kashe shi dan ka samu duniya da kai hakuri zai mutu da kansa kuma waye gaya maka in banda jahilci wani na cin arzikin wani wani bai cin arzikin wani Allah ta'ala ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya to tambayan anan me ya kawo wannan shine dogon buri game da rayuwar duniya bai rasa ci ba bai rasa sha ba yanzu gashi kuma zai je gaban Allah da jini jinin da kuma ita bata da alhaki ya mutum zai kare da wannan a gaban Allah ranar kiyama ga asiriya to na a duniya gashi ka ja ma ƴaƴanka da jininka zagi har a naɗa ƙasa duk wanda ya gansu ya san wani irin uba suke da shi aure wani ba zai daya a gidanka ban kana da wannan ɗabi'ar to yanzu me ya janyo wannan san rai da kuma asalin dogon buri game da rayuwa to wannan matashi da ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sha'awa ce ta jawo shi sha'awa ta fisge shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya batsanto da shi kusa da shi saboda duk wanda kaga yana aikata zunubi to yana da cuta ta rashin lafiya dan idan dan adam ya san Allah hakikanin sani dole zunubi ya masa wahalan aikatawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wanda yana da bukatan a kubutar da shi daga tarkon shaydanin da yake ciki sai kusanto da shi ya tambaye shi yace da shi yanzu kana so ayi haka da mahaifiyarka yace a ba na son haka ina rantsuwa da wanda raina fansa ne a gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga shi yana da imani yace to ƴarka fa tana so ayi madiyar da ka haifa haka yace wallahi baya so Annabi sallallahu alaihi wasallam dinga tambayansa har a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai ita ma wanda kake so kai wannan lalata da ita mahaifiyar wani ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura hannunsa mai albarka kan kirjinsa yace Allah ka kare shi ka katange shi Allah kuma ya karbi addu'an sahabin yace wallahi na wayi gari ba zunubin da nafi kin jini a ban kasa kaman zina to kun ga wannan wasiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma a cikin ta zamu fahimci akwai waraka idan an yi koyi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira a gare shi sannan yana daga cikin wasiyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo a tambaye shi manzo Allah ka gaya min wani abu na alkhairi wanda in nayi shi saboda dokokin musulunci sun min yawa ba na iya kiyaye duka sunnoni da sauransu sai yace to kakkabar harshenka ya bushe daga ambaton Allah kun ga wannan wasiya ce game da riko da alqur'ani mai girma sannan wani ya zo yana tambayansa game da wasiya shi ma ce da shi la taghbab kar kai fushi shi fushi daga shaydan ne in ka bar fushi ya rinjaye ka to zaka zo zuwa ga abinda ba shine Allah da mandansa yake so ba sannan wani daga cikin sahabbai ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani aiki ne yafi kowanne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ga mutum ne mai rauni wanda bai da karfi bai da tarin dukiya sai ce da shi as-salatu ala waqtiha je ka kiyaye sallah kan lokacinta ba abun da yafi maka wannan alkhairi kuma kun san duk mutumin da zuciyarsa ta ta'allaka da sallah da masallaci to ya gama cin riba ko da gidan shi gidan danni ne gidan ƙasa gidan laka akan ci da ƙyar a sha da ƙyar albishirinsa aljanna ce mako masa ran alkiyam ina faɗa muku wannan ina mai muku ishara da mace ƴar uwarku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwa ce ba ta da ƙarfi ba dangi ba kuɗi aikinta kaɗai ta share masallaci ta ijiye ruwa inda za a alula in ta ga maza sun fara zuwa ta koma can ƙuryar masallaci ta nafila ta jira a ida sallah in an gama sallah ta rarrafa ce gida abinta ita iya abinda Allah ya hore mata za ta iya ma addini ke Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wannan mata ta rasu cikin dare sahabbai suka yi mata janaza suka suturta ta duk mutumin da sahabi ya masa jana'iza ba karamin mutum bane wallahi limamin juma'a unguwar ku in yi limancin gawanki an karrama ki to ballantana ce sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an mutanen da a ɗaiɗaikun su mutum ɗaya zai mutu ga jan ce al'arshi ta girgiza wannan al'arshin kuma wasi'a kursiyuhu samawati wal ard to irin waɗannan mutane fa suka yi mata sallah kun ga ai kakanta ta yanke saka wannan to amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana biyu bai ganta ba sai yake tambaya yake cewa ina dattiji wannan ne ban ganin ta kwana biyu aka ce ai tarasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jinjina al'amarin yace yaushe tarasu ban sani ba suka ce ai kana bacci ne yasa ba mu tashe ka ba kun ga ba wata minista bace wanda take da babban kujerar da ake tunanin har sai an jira an kaza da sauransu dan yanzu akwai wanda da yarasu za a kai shi wani kuma zaka dan ce a wani yana ingila mai booking flight zai sauka nan da awa kaza a jira wani yazo wani yazo wani yazo to kaman haka suka ce ai mun mata jana'iza mun suturta ta sai suka ga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja yace ku nuna min kabarinta da aka kai shi makabarta wata ruwaya ta ce sallah ya sake mata tunda sallan gawa shi dama talabul magfira ce ba sallah ce take ta kaifiya irin sallar da muke yi ba wata ruwaya aka ce addu'a ya sake mata amma wanda ya ruwaito hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wannan tsohuwan addu'a da naji irin addu'an ya ce wallahi sai da ne fatan dama ni ne na mutu a wannan lokacin annabi ya mun wannan addu'a to ku duba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wannan din me dalilin shine wancan wasiyan da ya ce as-salatu ala waqtiha ka kiyaye sallah akan lokacinta anan wannan riwaya imam al-bukhari kenan riwaya imam an-nasa'i kuma wani yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani aiki ne yafi kowanne daraja da matsayi a wurin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi alayka bis-sawm fa innahu la 'idla lahu ka yawaita yin azumi kila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi matashi ne firdede wanda yake cike da kuruciya da sha'awa sai ya ce to ka rinka yin azumi saboda baka da abin da yake kafada da azumi wurin lada Allah ka amsa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai wannan ishara bai wani hadisin nasa cewa Allah ta'ala na cewa azumi na wane ni zan sakayya da shi dukkan aikin nan adam nasa ne amma azumi na wane ni ne zan biya wanda yake azumi ka yace lokacin buɗe baki kana da farin ciki sannan ranar da za a baka sakamakon ka akwai wani farin cikin na daban yana jiran ka sai yace to ka rinka asalin wato yawan azumi kun ga wannan duk wasiyoyi ne tambaya iri daya amma amsa mabambanta to haka nan na ukun su annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ayyul islami khair wani musulunci ne yafi kowane irin musulunci kyau ma'ana wani musulmi ne yafi kowane musulmi burgewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da amsa ce tut'imu ta'am in kana so kai kyakkyawan musulunci ta gangariya to ka rinka ciyar da abinci sannan wa taqra'u salam ka rinka yi ma mutane sallama kar ka zama mai girman kai anida kar ka zama mai kangarewa mutakabbir mutum mai girman kai a kar kai haka duk matsayin da Allah ya baka ya ba wani matsayin da yafi naka sannan kuma ka tuna wanda kake nema a wurinsa shine wanda ka kankantar da kanka shi kuma sai ya daga ka in kuma kai kai girman kai to shi kuma sai ya ajiye mutum to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rinka yin sallama ga mutumin da ka sani da wanda baka sani ba wannan imsa ruwaya imam al-bukhari kenan da zan tambaye ku na faɗi wasiyoyi sun kai guda nawa yanzu me za ku ce da ni ban je kan hadisin da zamu yi magana ba wannan shimfiɗa nake na faɗi nawa na'am hudu sun fi shida to zan iya yarda da shida ko wanda ya tambaye sa cewa zai yi zina ya ce a'a ko da aka so a yi da kaza naka ya ce a'a wannan ɗaya kenan na biyu ya magana akan wanda kar kai fushi ko na uku wanda ya ce dokokin musulunci sun masa yawa aka ce ka je kai ta ambaton Allah kar ka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah mun samu nawa uku sannan wanda ya tambaye wani aiki ya fi alkhairi aka ce sallah akan lokacinta mun samu nawa ban fi so ku fara gyangyaɗi ne nake muku dabara don mu tafi tare nawa kuka kirga min hudu sai wanda aka tambaye shi wani aiki ya fi daraja ya ce kai azumi ko don bai da makamancinsa nawa biyar sai kuma na gaba sai ya tambaya wani musulunci ne fa alkhairi aka ce ka ci da abinci kai sallama ga mutumin da ka sani da wanda baka sani mun samu nawa shida Allah ya muku albarka kun san matan zariya sun sha bamban da saura tunda kuka haife ni kun gama da ni to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shin nake kokarin shimfiɗa da su sannan kuma daga cikin wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasiyar da ma yakan yi masa sahabbai wanda ba su suka nema ba haka nan kawai in ya ga wani abu na alkhairi da ya kamata sahabbai su sani yakan umurce su da aikata shi kamar yadda Imam Mu'adh bin Jabal Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Imam al-Bukhari yace ma Mu'adh dan Jabal ku ji hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya Mu'adh wallahi ni annabi ina tsananin sanka la ilaha illallah mu fa mu ne muke ce manzo sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi fansan rayuwarmu ranmu fansa a gare ka to amma wa yanzu shine da kansa yake gaya ma mutun cewa ni annabi ina sanka ai wallahi kaga mutun nasara duniya da lahira saboda me mutanen kirki ku ji wannan magana mutanen kirki wanda Allah ya san mutanen kirki ne kadai su fadi alkhairi akan mutun ko kun san cewa koda mutun yana zanubin da bai kai shirka ba in ya mutu mutanen kirki suka yi masa shaidan kwarai wannan shaidan zai sa ya shiga aljanna ba ni na fada ba ku karanta sahih al-bukhari babu sana'un nasi 'ala al-mayyit haka imam al-bukhari ya babin babun dake magana akan mutanen kirki su fadi wani abu na alkhairi ko sharri akan wani mutum bayan mutumin ya mutu sai ko ruwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka wuce da gawan wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne wannan aka ce wane ne sai mutane suka dinga fadin alkhairi game da shi su wance za su ji mutuwa wallahi duk sallah ba ka zace musu riga ki ga dai ta dan kai musu kaza ce kaza ce kaza kudin makarantar nan fadi tashi te adashi ta biya musu kin ga wani kan mutu kaje an ce wani zai ji ab mutuwa yanzu ba ta shi wance ake ba kenan ya tsira to mutane suka taya bansa da alkhairi sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat 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 ta tabbata ta tabbata ta tabbata sai shiru shi bai san shi ba amma abinda sahabbai suka faɗa sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sayyidina Umar na wurin kaman ya tambaya amma abin ya tsaya masa ba a jima ba sai aka zo wucewa da wata gawar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma wane ne sai aka ce fulan ai wane ne sai mutane suka rinka abinda ake ce mu an yadda kwallon mangwar an huta da guda wai Allah mun gode maka ai yanzu ma je su kawai a unguwan nan ita ce fa kaza ita ce kaza yanzu wannan abin da kiga ni mutuwan auren wacce ita ce sanadi wannan sihirin da aka yi ma wacce aka yi kaza karshe an waye gari ita ce kaza kaza duka gulma sharri kazafi cin kudin jama'a shiga adashi da nufin a kibiya a ci dukiyar jama'a ai Allah ya sace ce shi yafi komai sauki aka dinga siffanta ta da siffanta wannan mutumin da miyagun dabi'u annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake maimaitawa ce wajabat 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 ta tabbata ta tabbata ta tabbata to anan ne sayyidina Umar ya kasa hakuri yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam menene ya tabbata wancan an fadi alkhairi game da shi kace ta tabbata wannan kuma shi sharri fa aka fadi amma ka sake cewa ta tabbata to menene ya tabbata ne sai yace wancan shine dalilin ka hadisin yace wancan da kuka fadi alkhairi a game da shi sai aljanna ta tabbata a gare shi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai san halinsa ba fa kuma dole ku yadda kowaye shi yana zanubai saboda idan ba annabi bane ba mutumin da yake masumi to amma wannan shaidan mutanen kirkin sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ce ta tabbata a gare shi yace wancan nabiyun da kuka faɗi sharri a kansa ina tabbatar muku azaban Allah ya tabbata a kansa antum khulafa'ullahi 'alal ard haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku ne wakilai khalifofin Allah a ban ƙasa Allah yana amfani da maganganun mutanen kirki to ku duba ku gani a irin wannan yanayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ma Mu'az dan Jabal ya kai Mu'az wallahi ni annabi ina sanka yace kuma zan sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce masa duk lokacin da ka zo tahiyya ta ƙarshe a sallah karka yarda ka sallama sallanka har sai ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati nagode ma Allah da naji kun haddace Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah sallallahu alaihi wasallam ce karka bar waɗannan domin za su kai ka aljanna to shi yasa Mu'adh bin Jabal har bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan samayin yayi sallah sai ya tambaye shi ka karanta wannan ta addu'a karshen tahiyya in yace a zai ce je ka saki sallanka saboda ya zo daga babban gida, karka kuskura kai wani aiki ɗaya wanda babu stamp ɗin annabin Allah a cikinsa sallallahu alaihi wasallam. To yan uwa musulmi, wannan shine shimfiɗata, na tsawaita shimfiɗan saboda in na shiga asalin wasiyoyin ba zan daɗe a kansu ba. Wasiyar da nake so mu yi magana a kansu wasiyoyi ne guda biyar daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisi ne wanda Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka ruwaito hadisan dukkaninsu, kuma hadisi ne wanda ya kai matsayin hasan ko kace sahih. Annabi sallallahu alaihi wasallam Abi Huraira yake faɗa, yake cewa ina so ku kiyaye wasiyoyin, in ba ku rike wannan ba waɗannan ina so ku rike, ku tafi min da su gida a matsayin tsaraba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zan karanto muku hadisin sai ku rike su sai mu tattauna su a takaicen takaitawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu Abi Huraira ya ce da shi, wane ne daga cikinku man ya'khudh minni khamsa khisalin, waye a cikinku ko sahabbaina zai karbi wasu dabi'u guda biyar, fa ya'malu bihinna, yayi aiki da waɗannan wasiyoyin da zan faɗa mishi, waɗannan dabi'un da ni annabi zan faɗa muku, dabi'u ne guda biyar, waye cikinku zai karɓe su yayi aiki da su, aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna, ko kuma shi ya je ya koyar da wani wanda ya san shi zai aiki da waɗannan. Qala Abu Huraira, sai Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi, kultu ya ce, fa kultu, sai na ce ana ya Rasulullah, ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, faɗa min su na tabbatar maka zan yi aiki da su, kuma wallahi ba zan baka kunya ba sai na kira wasu su ma sun yi aiki da su, kuma ya cika alƙawari dan gashi mu ma a yau har mun sani muna kokarin bi. Allah ya kare da ga Abi Huraira, ciwon idan marasa son annabi ko Allah ya ji kan manya. To shine Abi Huraira Allah ya kare da gare shi, yace fa akhadha bi yadi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna na dama, fa addahunna fiha, sai rinka kirga musu daya bayan daya, ma'ana da ya rike yatsunsa sai ya gaya masa na farko, yace da shi ittaqil maharima takun a'budan nas, kuji ittaqil maharima, ka ji tsoron zakke wa duk wani abu da aka ce maka haramun ne, in kai haka takun a'budan nas, zaka zamto mafi bauta a cikin mutane, sai ninke masa yatsansa guda daya, ma'ana ya samu na mene na farko, yanzu mun samu na farko ko shine mene, ka ji tsoron zakke wa haram, zaka zamto mafi bauta a cikin mutane. Za mu dawo kansa mu gami annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi a takaice. Sannan sai faɗa masa na biyu, yace wardi bima qasama Allahu lak, ka yarda, warda, ka yarda bima qasama Allahu lak, da abinda Allah ya raba ya baka na arzikin duniya, kar ka zamto mai hasada. Takun aghnan nas, zaka fi kowa samun wadata a cikin mutane. Mun samu wasiya ta nawa, ta biyu, sai ninke masa yatsansa na biyu, kun fahimta ko? To sannan sai yake cewa da shi, wa ahsin ila jarik, ka kyautata ma makwabcinka, takun mu'mina, zaka zamto tantagaryen mumini, imani zai samu tsuguni a zuciyarka. Sai ninke masa yatsansa na nawa kenan? Na uku. Sannan sai je na hudu, yake cewa da shi, wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik, ka soma mutane irin abinda kake so wa kanka, sai ya ce takun muslima, zaka zama musulmi na kwarai. Ya samu na nawa? Na hudu. To sai na ƙarshen sai ce da shi, wala tukthiru dhahik, kar ka rinka kyalkyata dariya kaman wawan sarki, fa inna kathrata dhahik, domin yawan dariya da yawa tumitul qalb, yana kashe zuciyar mutum. Yanzu mun samu abubuwa nawa kenan? Mun samu guda biyar. To waɗannan su ne wasiyoyin da na zo muku da su garin Zaria daga birnin Madina, ko daga Madina zuwa Madina. Dan ni har gobe ina faɗa Zaria Madina ce, kuma wanda ke da jayayya sai mu yi Madina ce ta alkhairi insha Allah. Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu ya sa mu ma mu gama da duniya lafiya. To mu kalli waɗannan wasiyoyi a takaice ku ƴan uwa musulmi. Na tabbatar ko faɗansu kaɗai aka yi shiru, Annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomin shi suna da haske a zuciyar mumini, ko karanta su kawai aka tsaya zaka ji ka gamsu da su, saboda daga hasken wahayi suke. To amma dan mu ƙara amfana da su, mu ɗauke su na farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqil maharim takuna abudan nas, ka ji tsoron aikata haram, zaka zanto mafi bauta a cikin mutane. Me yake nufi? Shine idan mutum yana zunubi zai nesa da Allah. Allah ta'ala bai san kazanta, bai san dauda. Shi yasa kuka ga bai haifa ba, ba a haife shi ba. Saboda me? Saboda ya riga ya sa hanyar da za mu haɗu da shi kawai ta bauta ce. Ta bauta kadai ake haɗuwa da Allah. To duk wanda bai bauta mishi ba, ba zai haɗu da shi ba. Kuma tarihi da Qur'ani ya tabbatar mana da wannan. Saboda akwai annaba guda biyu waɗanda matansu suka bijirewa Allah, Allah ta'ala ya ce ran alkiyama za a ce da su wa qila dukhulan nara ma'ad dakhirin. Annabi Lut da annabi Nuh. An kwanta da su a shimfidan annabta. Sun shaƙi numfashi ɗaya da annabi manzo, amma Allah ya ce wallahi sai sun shiga wuta. Me yasa? Alaƙar shi da su kawai ta biyayya ne, ko ba su yi masa biyayya ba? Alaƙar shi da su kawai su bauta mai ne, ba su yi ba? Haka nan tsatso na annabta da manzanci ɗan annabi Nuhu alayhi salam. Annabi Nuhu da kansa da ya ga yanda Allah zai halaka ɗansa, sai da ya ce rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq. Allah ɗana na ɗane, daga jinina ne, tsatsona ne, amma na sa alƙawarinka gaskiya ne. Ma'ana biological relationship ya yi tasiri. Yana jin cewa duk yanda mutum yake jininsa bai so ya ga jininsa cikin wahala. Mutum bai son jininsa ya tozarta ko yaya yake. To a shi ne fara ma Allah fadanci, alhalin fa a baya kan kumanta ya ce rabbi la tadhar min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka. Allah ya dinga roƙon Allah ya halaka su, ya halaka su. Da Allah ta'ala kuma ce ya sama ya ke sama saukar da ruwanki ƙasa fitar wa ghidal ma wa sawad alal judi. Allah ya ce ga sunan a sa ruwa fa hala bainahumal maut, ruwa ya sha makance tsakaninsa da ɗan. Fa kana minal mughraqin, a gabansa ya ga ruwa ya shanya ɗansa ya halaka shi. To bayan haka sai wannan tausayin na ɗa da uba ya shiga tsakani, sai fara fadanci ya ga ko Allah zai taya. Ya ce ya Allah ɗana dai na cikin ‘ya’yana, amma alkawarinka gaskiya ne. Ma'ana ko a iya yafe mishi? Sai Allah nan take, Allah ce innahu laysa min ahlik, bai cikin iyalanka, ka dai haife shi amma ba alaka tsakaninku. Saboda me? Wannan ubudiyyan ba ta shiga tsakani ba. Wannan ubudiyyan bautan ba ta shiga tsakani ba. An samu mani'i. Mani'i shine kamar misalin ki samu shayi ki sa Lipton, sai ki ɗauko ki aika a siyo miki shuga na naira goma a leda, sai ki ɗauki shugan a ledan shi, baki huda ledan ba, sai ki saka a cikin kofin shayin ki, ki ta juyawa, ki ta juyawa. In kika sha zaki ji zaki? Ba zaki ji ba. Me yasa? Ai shugan dai yana cikin shayin, amma baki iya jin zaƙin ba, saboda baki huda ba. Wannan leda ita ce mani'in. Su ne zunuban da ke hana mu samu zaƙin imani, mu je kusa da Allah. Gwargwadon nisantanka da zunubi, wallahi gwargwadon samun matsayi da ɗaukakanka a wurin Allah da ban ƙasa baki ɗaya. Duk wanda kaga Allah ya ɗaukaka shi, to ya nufaci Allah ne, nufata na gaskiya. Nufata na gaskiya. To dole ne zukata su zamto su nufaci Allah haƙiƙanin nufata kafin su samu natsuwa. Sai da Allah kake iya natsuwa. Idan babu Allah, fitintunan rayuwa sun dinga wasan kura da ɗan adam kenan. To amma idan akwai imani a zuciyarka, wallahi za ka sha mamaki. Wata fitinar ma sai kai mamaki yadda take juya mutane, kuma ba yin kanka bane, imanin nan ne da kai, sai Allah ya taimake ka. To annan sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuna son ku samu kubuta, to ku nisanci haramun, cin haramun ko aikata shi, shi kuma Allah zai bude muku kofar da za ku bauta mishi har ku samu natsuwar zuci, sannan ku samu rahamarsa a duniya da lahira. Ina fata kun fahimci wannan gaba ta farko. Gaba na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa menene na biyu? Na'am, wardi bi ma qasama Allah lak, shine na biyu? Kun tabbata? To ni ma na yarda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka yarda da abinda Allah ya raba ya baka a duniya. Wai ma'ana ka samu wadatan zuci. Saboda shi dan Adam duk abinda Allah zai bashi a duniya sai ya nemi ƙari. Haka Allah ya halice mu. Duk yanda kike ganin wane na da dukiya, da zan samu rabin abinda wane ke da shi, da na huta, wallahi ƙarya kike yi. Da za a baki, da za ki fara tunanin to ni da a ce ma ina da motocin haya sun kai guda 15 haka, sai ka ga kaza. Kuma musamman ku mata, da Allah ya muku irin wannan ɗabi'a. Algafata malam mace ce, za ka zo ka ce mata da Allah ina bin wani kuɗi, gashi zan fita ban da ko sisi, ko za ki ban aran ɗan 2000 in gani in hau mota in sa kati in kaza, in Allah ya sa na amso in biya ki? Sai ta cire ta baka. Mata kuna da tausayi, ko sun maka tsiwa, galibi suna da tausayi. Misali, za ta cire ta baka 2000 nan, to da Allah zai sa ka fita sai kai gamdakatar ka samu kaman ko 100 ko 150 sai Allah ya sa maka tausayi a zuciyarka ka ji cewa yanda wannan ta rufa mu asiri ni ma akalla dai bar in ware bayan din na gama cefanan gida in ba ta kyautan wasu 15 10% kenan ko barin ba ta 15 tunda dai duk tare ake fadi tashi ake wahala da ita insha Allah ta'ala da zaka je ka ce mata ga abin da ya faru kin ga ke ma ga wannan kilasa tana karba kafin te ma godiya ta ce ni yasu ina ma da zaka kara min 2000 na asama in samu in ga ko zai sai kara da dan kunni wannan dabi'a ce haka Allah ya yi mu duk inda ka kai sai kaga kana harin gaba duk inda ka kai kana harin gaba to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wurin yace mu yarda da abin da Allah ya raba ya bamu dalilin shine akwai hasada a zukatan mutane hasada shine wani ya ga wani da wata ni'ima yayi gurin wannan ni'imar ta subuce ko da shi ba zai samu wannan alkhairin ba ita ce hasada to duk ko mutumin ku ji wannan magana ku kiyaye abin da zan faɗi duk mutumin da hasada ta zauna a zuciyarsa bai tuba ba ya sani aljanna ba gidansu bane kwarai da gaske saboda hasada ita ce zunubin farko da ta sa aka fitar da annabi adam daga aljanna to duk me ita ba zai zauna aljanna ba hasada ta shiga tsakanin shaydan da annabi adam ya mai ingiza mai kan turuwa aka fito da mu duniya ya muna ta cin baka wahala muna azumi da yanzu muna can kasan wata bishiya muna morewan mu ta amma kar ku damun Allah da zamu koma shaydan din yayi ya gama da dan Allah sai mun koma to na farko kenan na biyu hasada ita ce zunubin da ta sa aka fara zubar da jini a bangasa hasada ita ce zunubin da ta sa aka fara kashe rai a bangasa hasada ita ce zunubin farko da aka saba ma Allah da ita a sama kuma ita ce zunubin farko da aka fara saba ma Allah da ita a bangasa ku karanta suratul maida ba lokaci watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi iqarraba qurbanan har zuwa karshe abinda Allah ya faɗa na kissan ƴaƴan annabi adam guda biyu zai fito muku da duk abinda na faɗa to duk mutumin da ke da hasada yana ce ma Allah ne yayi abin da bai kamata ba yana challenging din Allah ne dan mewa ne dan me wance dan me za a yi ma wance kaza ni ban kaza ba a'a ba haka ake to idan ko zuciyarka ta kubuta daga hasada zaka rabauta duniya da lahira salamatus sadr zaka samu kubutan kirji da yalwan kirji yarda da abin da Allah ya raba ya baka zai maka maganin hasada zai sa maka kwanciyar hankali zai sanya Allah ya yaba maka da abin da yake asalin wato Allah yake so kuma yadda da shi wannan ita ce gaban mu ta biyu gaban mu ta uku ni fa yanzu minti 30 da wani abu na gani a hakurin zai 40 in yayi eh to ai gaban mu na ta uku ita ce wanne ka kyautata ma makwabcinka ko zaka zamto mene mumini kyautata ma makwabci makwabci shine mutumin da Allah ya sa ya zamto shi ke fara jin farin cikinka da bakin cikinka dan haka Allah subhanahu wataala na so ya kiyaye alaƙan zamantakewa shi ya sa yake magana akan haƙƙin makwabtaka mutane sun sha bamban kuma matukar za a zauna idan mutum nagari ne ana tasirantuwa da nagartan shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kai abokantaka da kowa face mumini kar kai abokantaka da kowa face mumini sannan kuma kar wanda ya ci abincinka idan wato asalin ba mai tsoron Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne saboda tunanin haƙƙi na makwabtaka da zai gudana a tsakanin mu a yau daga cikin matsalolin da muke fama da shi akwai cutarwa na makwabtaka yanzu anan nake gaya muku makwabcin da suka sace dan makwabcinsa suka kashe shi allahira kuma suka karbi kuɗi naira miliyan 5 na fansa wanda fashi ya kamata a ce shi ke fara share maka hawaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyautata makwabtan shi har waɗanda ba musulmai ba a cikinsu har waɗanda ba musulmai ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya cutar da su yana musu iya abin da yake na haƙƙi ne sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kare da a gare shi wata rana yana amirul mu'minin ranar juma'a ne da safe suka fita shi da Khuzaifa bin al-Yaman bayan sun fita da shi da Khuzaifa yace ma Khuzaifa zo ka raka ni mu zaga cikin gari in ji wani hali talakawa na suke ciki Huzaifa ya ce muna tafiya da shi sai muka zo wuce wani gida muka ji wata mata tana kuka tana tsine ma sayyidina Umar albarka hankalin sayyidina Umar ya tashi ya tsaya ce ai sallama a gidan akai sallama bata san shi ba yace baiwar Allah menene laifin da amiril mu'minin ya miki kike tsine mishi haka tace azzalimi ne mugu ne bai da tausayi ya tura mijina sun tafi yaki ana aikawa da abinci gida-gida daga baitul mali mu ko ya bar mu ga munan yunwa kaman zai kashe mu yara na ta kukan yunwa sai ce da ita baiwar Allah mai sunan mijinki tace wane ne mijina bai ga mata shine Umar ba kawai sai wuce shi da Huzaifa ya tafi baitul mali ya tambaya ce ina sunayen wanda suka fita jihadi fi sabilillah aka ce ga su yace ina sunan wane me yasa ba a kai abinci sayyidina Umar fa har yaro dake cikin mahaifiyarsa sai da ya masa albashi idan akwai mace wanda take da juna biyu a cikin musulmai sayyidina Umar an zo ba da albashi yakan ce ku hada da nata da abin da ke cikin ta bai fasan ko za a haife shi da rai ko ba za a haife shi da rai ba amma hadda dan ciki shi yasa duk wanda zai zage sahabi kuma kaji kana raga mishi to imanin ka yana da rauni wadannan mutanen haka fa sayyidina Umar yake yi wallahi dan tayi dake cikin Umar na biya masa yana biyan albashin sa duk wata shi ne yace ya akai haka sai mai rubutun yace wallahi ba laifin mu bane yazo nan muna daukan sunayen wanda za a rinka kai abinci da dukiya gidajen su yace kar a kuskura kai komai gidan shi shi ya bar ma iyalansa Allah da manzansa kuma wannan dabi'an sahabbai ne sayyidina Abubakar ma yayi haka har Allah ya jebe shi da cewa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda wannan akan sayyidina Abubakar suka sauka in ka bibi tafsirai za su tabbatar da haka to shine yace ma sayyidina Umar ba laifin mu bane sayyidina Umar yace yayi kuskuren fahimta ku yi lissafi tun daga ran da ya tafi jihadi ku kirga abin da ake kai ma kowa ku kai gidan shi da kansa yace ku daure min zan zo in dauka yace ma Huzaifa rakani suka wuce gida Huzaifa bin al-Yaman yace da tukunyan da murhun da ake abinci a gidan Umar da kansa duka ya dauke su bai ma jira ya nune yace ku zuba a kula ba daukan abincin ya tafi da shi gida yace ki min izini in shigo gidanki ni ne Umar bai ce ni ne president ba yace ni ne Umar ki ban dama in shiga gidanki in ciyar da yayanki tare da Huzaifa a matsayin muharrami tace ku shigo suka shiga Huzaifa yace wallahi abin da ya sa ni kuka shine naga Umar ya duka yana hura wutan abincin nan har gemun shi yana taba kasa toka na dawowa fuskar shi yana bata masa gemu yace Umar ran juma'a ne fa kar ku manta ran juma'a da safe yace Umar bai fita gidan nan ba sai da ya tabbatar ya raba ma yaran nan abinci da hannunsa sun ci sun fara wasa suna murna a gidan sannan yace da ita yake baiwar Allah ni ne Umar ban zalunce ki ba ban zalunci ayyanki ba ga abinda mijinki ya faɗa amma mun faɗi cewa kuskure yayi dan haka ga arzikin ku nan gaba ɗaya an taho muku da shi sannan ne ta fashe da kuka tana roƙon sa gafara to abinda nake so ku sani a ranan ba ya dauki abincinsa ya kai can gidan ba Huzaifa yace da ya hau minbari yana khutuban juma'a muka ji cikin sa yana ƙara yana rugi yace duk jarintan sayyidina Umar kun san shi a tarihin shi bai taba dukan wani dan adam ba face ko dai ya kashe shi ko ya ji masa ciwo shi yasa da mutun ya shigo Madina aka ce Umar fana neman ka sai ka ji ya ce ina Mu'az yake saboda sayyidina Umar Mu'az yaro ne karami amma sayyidina Umar na jin kunyan sa yana jin nauyin sa duk abin da zai faɗi Mu'az ya faɗa sayyidina Umar bai iya saba mishi to da an ce ana neman ka a fada sai ce ina wane sai ya kira sunan wani shalele a fada yace zo ka raka ni kila ko ta baci ne ba sani ba to me nake so in gaya muku Huzaifa yace wallahi duk da wannan jarintan na Umar yana kan minbari muka ji cikin sa yayi ƙara yayi rugi sai da ya kasa khutuba ya sa hannunsa ya dafa cikinsa sai muka ji ya ce ya nuna cikinsa ya ce qarqir aulatu qarqir lam tashba hatta yashba bina almuslimin wallahi kai rugi ko ka kai rugi kai ciki in kaga dama ka kashe ni da yunwa ba za ka koshi ba sai ƴaƴan musulmi sun koshi kun ga wannan shi yasa in ka ji qur'ani ya ce wana wana ne wallahi ba kwanciya yi ba man talaba al-ula sahara al-layali eh wanda kaga an bashi littafin shi da hannun damaran alkiyama ya bata dare ne kawai ya aikin da ya turmusha san ransa ne ya bi na Allah to wannan shine sai kaga Allah ya yaba Allah ya godiya kai ka san ko godiyan Allah tukuicin sa baka iya kai gode ma tukuicin imani da aiki na gariyan uwa musulmi shine arzikin da ke sama da komai a ban kasa dan da imani da aiki na kwarai ne ran haduwanka da Allah Allah zai ce da kai inna hada kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura Allah ya ce mun ga aiki kuma aiki yayi kyau madalla eh fa Allahumma amin ya rabbal alamin Allah ya ce aikin yayi mun gani kuma mun yarda to a zo a huta kuma daga yau an gama aljanna ne shiga la tasma'una fiha lahwan wala la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima bakar magana baki karaji ni'ima in kin ganta azo miki da wanda tafita wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wai ina ƙara kwadaitar da ku wannan ne dan na san musibin yau sun yawa in baka hararo aljanna dole kai zunubi ficincinu sun yawa abu na kusa da ƙarshe ko ko na ƙarshe ne ma yawa na kusa da ƙarshe yanzu dai mun ji makwabta ma kyautata ma makwabci yana ciki ko eh ma'ana kenan bai da cikakken imani duk wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba kuma baya tsoron makircinsa za ce ta cewa to ai su ne yin iska su ma mugaye ne a to ai alaman ke ta gari ne shine karkira mu mugunta ita fa lahira yafi sauki ka je an zalunce ka akan ka zalunci wani zalunci bai da kyau ba a so ba a san zalunci ba a san zalunci in so samu ne kar wani ya zalunci wani amma in har zai zama lalle an yi zalunci to a ce kai aka zalunta fa yafi sauki Allah ya samu dace to wanne ne wahibba linnasi shine nana na hudu shine mene ka so wa mutane abinda kake so ma kanka malamai suka kara da cewa minal khairi na alkhairi fa dan wani zuciyarsa a farkon lokaci irin na wancan sahabin ne mai cewa yana so ya zina wani shi zuciyarsa bai kallon abu ta alkhairi bai kallon abu ta alkhairi duk abin da ya gani to yana kallon sa ta fuskan sharri ne in ya ga dukiya ka ina ma ina da wani aboki na a Kaduna ya ce min malam ya dauke ni a motan shi ya ce kai hakuri da motan nan amma ina tabbatar maka duk randa ne kudi a Kaduna na sai mota mai gudu an shiga uku nace Allah baka mota mai gudu ya kare ka daga shiga uku aka shiga uku ai kuma da matsala shi za a dawo to kun ga mutum yana tani ima amma yana tani me zai da ita to daga cikin abin da ake so shine ka soma mutane alkhairi ya ishe ku soma dan uwanka alkhairi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa duk wani mutum da yazo yake roƙan ma dan uwansa wani abu na alkhairi ba tare da dan uwansa ya san yana roƙa masa ba to a daidai lokacin da kike roƙa ma ƴar uwanki alkhairin da ita bata san kina roƙan mata din nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa mala'ika yana cewa Allah ka karba kuma kai ma mai addu'an Allah ya baka makamancin abin da ka roƙa ma wanci to da Allah ku roƙe ni ku roƙa min Allah cikawa da kalmar shahada in kun koma gida kun ga in kun min haka kuma mala'iku za su yi muku ko ba haka bane kun san duk wannan fagamniyan da muke yin uwa musulmi mu dai so muke Allah ya hakuri ya amshe mu da rahama kawai ko ba haka bane mu dai Allah ya lallaba ya yafe mana wallahi ko ba za a ba mu lada ba mu dai a yafe mana zunuban mu ko to ai haka kuma alhamdulillah insha Allah Allah zai amshi koken mu ai tunda Allah yana da rahama yana da jin kai amma fa mu shiga taitayin mu ta hanyar nisantan zunubai saboda in an saba fa yakan saba wa in uttum udna eh in an yi Allah kan dawo shi ma a ji babu dadi inna batsha rabbika la shadid kamun Allah bai da kyau kamun Allah bai da kyau yana da rundunoni masu yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu in Allah ya so daga rundunonin sa akwai cuta da rashin lafiya sai mutum ya gama barna ya tara dukiya sai Allah ya ce ciwo kaza shige shi waye sai ya ce ba zai shige shi ai ta suntirin asibiti har a gaji wallahi akwai wani babban mutum da ya ce ya sha wahala ya tara dukiya ya ce ran nan iyalinsa da 'ya'yansa gidansa babban gida ne bene ya ce ya sauka zai tafi ofis sai manta da briefcase ɗinsa a sama shi bai ɗauka ba ya ce ya dawo ya hau sama zai ɗauki wannan 'yar akwatin su kuma familin ba san ya dawo ba tsammanin sa an buɗe gate ya fita gate ɗin da kafa ya buɗe ya shigo gidan sai ya hau baya ta sama ya ce wallahi malam na shiga tashin hankalin da har in mutu ban san yadda zan yi ba me ya faru yace daga fitana da ƴaƴana na cikina da matana wallahi sun zo har sun zo meeting suna planning ya za su kashe ni dan su fashi dukiyata yace wallahi ƴaƴan cikina ne kuma matana ne yace meeting suke ya za su kashe ni dan su san su kwashe dukiyata wannan kaga har ya mutu gobe da kwanciyar hankali tunda ba zai iya canza su ba dan ya canza su ya ma ce saki matan ma ba maslaha bane already bakin su ɗaya da ƴaƴan shi ya zai to shi yasa anan zai ƙara fito muku da manufa ta a maganganun da nake yi wato maganan gaskiya ko ka fahimci shi al'amarin Allah la malja'a wa la manja minhu illa ilai in kana neman tsaro na farko ka tafi wurin Allah in kana neman kwanciyar hankali wurin Allah yake in kana neman kariya wallahi sai dai a wurin shi amma duk yanda kake jin ka yarda da wani mutum ko yana son ka wallahi gobe nan zai iya zama makiyinka yanzu waye kai da da mata kusanci fiye da mutum duk mutumin kirki fatan shi yana ganin ƴaƴan shi da matan shi al'auran sa ne in sun wulakanta kamar shi ya kunyata to kun ga a irin wannan sai ka fahimci cewa ashe koma ma Allah yana da muhimmanci ƴan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyautata ma mutane ka so musu abinda kake so ma kanka na alkhairi ba na sharri ba saboda ita rayuwa bashi ne duk yanda ka bada ta za ta dawo maka in ka bada alkhairi ka kwantar da hankalinka alkhairi zai zo maka Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da rahama wata rana zai je meeting aka ce da shi malam an shirya makirci wurin nan za a cutar da kai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza yace shin kun tabbata suka ce kun tabbata suka ce ce to kuma za a yi tahi sun dauka zai ce a fasa sai ce kuma za a yi tahi suka ce malam mu muna kaunan ka ka bar mu mu je kun sa abin da ya fada wallahi maganar shi ya kamata a rubuta da ruwan zinariya kowa ya rinka karanta buɗe bakinsa kawai cewa yayi ban nihi kowa da sharri ba babu wanda sharrin shi ka isowa gare ni kuma tsa sai ya tafi wannan maganan nashi ya cancanci a littafi a kansa yace ban nihi kowa da sharri ba ba wanda nika nihi da sharri don haka babu wanda sharri ne ka isowa gare ni kawai sai ya tafi kuma ya je aka yi lafiya aka dawo lafiya ce to kun ga abin da nika hidi muku da kun biya mashi dan yaushe mun kai wanga aikin alkhairi Allah ya ji kan manya to kaga wannan wallahi haka ake son musulmi wato a asali ko ya kamata an ga musulmin banza ne a yi mamaki ba na kwarai ba saboda littafinka nagartaccen littafi ne annabinka ya fi kowane annabi alƙiblarka ta fi ta kowa radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya wannan gatan ya fi duk abin da kake tsammani to a asali ya kamata ne in an ga wanda yake ba na kwarai ba a cikin musulmi to ya zamto shi ne za a yi mamaki ba wai in an ga wanda yake asalin wato gurɓatacce ba don haka abu na ƙarshe ya koyin kwa musulmi da za mu takaita a kansa shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ce kar ka yawaita dariya ya ce kar ka yi me ka yawaita me yake nufi da kar ka yawaita ba a san ka zama wani kamsan abu dan karira ko a basa wata walla ka gimtsa fuska da an ganka ba da baya musulunci bai son fadin rai da girman kai da dagawa ke yasa sai aka ce karka ne karka yawaita saboda akwai hadisan da suka fadaitar akan sakin fuska kamar hadisi Abi Dharr al-Ghifari ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a karka raina aikin alkhairi ko mun kankantan sa zai iya kai ka aljanna walau an talqa haqa bi wajhin talik ko da zaka ga dan uwanka musulmi ka sakin mai fuska annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ka yawaita wannan ai kar ka raina wannan saboda zaka iya shiga aljanna sanadiyan sa to kun ga ashe ana son musulmi mai sakin fuska ana son musulmi mai murmushi amma wannan dariyan kamar sakaran Madina a Madina fa ba sakarai ni ba sai zaka samu wannan kalman ba in ku a ce sakaran America mu da Madina ba mu ga sakarai ba kuma san Madina alaman mutan Madina alaman imani ne kin mutanen Madina kuma alama ne na munafurci inji Annabi sallallahu alaihi wa sallama to me nake so in ce anan ana musulmi yana murmushi yana sakin fuska yana dariya amma bi yawaitawa saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam kansa idan ya faɗi hadisi ye dariya har sai sahabbai sun faɗi ya fai dariya bayan ya faɗi wannan hadisin ko karanta baiquniya haka za haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama yace sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu wannan hadisin yana tsaye ne ba a zauna ba wai ku ji kiyaye sunna ba har sai an fada tsaye yake ko kun san abin da aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kin aka yi miki na ga sai kin fita daga musuluncin nan kun gane me nake nufi ba mutumin da aka yi mai bin kwakwab da sa'ido na karshe kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam an bi shi kasuwa an ga ya yake shiga kasuwa ya yake ciniki an bi shi sallah an ga yayi sallah yayi tafiya yaki an ga yayi yaki ye bacci an ga yayi bacci ya barka an ga yayi farka ya shiga ban daki sai da aka bi shi har cikin ban daki aka tabbatar ya yake a cikin ban daki yanzu dan Allah ki aka yi miki wannan ba da ashar za a kare ba ni fa ban san sa'idan banza sa'idawa sa'idawa ko masu bacci da ido daya ana ruwan sama suna kirgawa masu sujada da kuma tu to shi Annabi ma an mai wanda yafi wannan amma yayi hakuri kuma ya shanye to da yake yana kan gaskiya kun ga ba bayarin jayi a kansa ba amma ni da ku wallahi da za a yi mana irin wannan biyayya sai an ga wani abin kyama a tare da mu sai an gani to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yana ana nayi shimfida da cewa ana murmushi ana sakin fuska a musulunci amma yawan dariya yanzu wata fa wallahi zaka wuce ta bayan katangan gidanta kana jin dariyanta a tsakar gida wallahi alazim mu muna karantarwa akwai dalibai mata da muke koyar da su akwai dalibar da kana office zaka gane ta shigo makaranta dariyanta tun daga ajin su zaka jiyo dariyanta sai ka ji malamai na subhanallah wannan ba sheda bane da ta mutu a ce wannan ne kyalkyala dariyan nan da ta zo wuri an dinga dariya subhanallah kuma dariyan na tsiya kaji an ce tana da dariyan tsiya kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya faɗi dalili a ƙarshe yace tumitul qalb yana kashe zuciya ne idan ko zuciya ta mutu jiki ma ya mutu eh Allah ta'ala ya faɗi makanta na ido ba makanta bane amma yace makantan zuci shine makanta fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur wannan shine abinda nake ganin zan iya kawowa a wannan zamana da ku ina fatan Allah madaukakin sarki abinda na faɗa bai kai awa ɗaya ba akwai gidan rediyon da suke sa karatukan mu a Jos to zan ba su wannan karatun tunda na mutan Zaria ne sai su sa insha Allah insha Allah za mu tura da shi sai zamto wannan shine in Allah da lokacin ban so ya wuce awa ɗaya dan kada su yanke wani abu daga ciki ya ku yan uwa musulmi a ƙarshe ina muku wasulci da abinda Allah ya ma mutanen farko da na ƙarshe wasulci da shi shine tsoron Allah duk wani alkhairi da Allah madaukakin sarki ya sanya ma dan adam yana cikin tsoron sa ne yana cikin jin tsoron Allah ne muna cikin matsaloli ko shakka babu na rayuwa amma ku sani biyayyan ku da Allah zai iya fidda ku daga matsalar da ba ku tsammani da hanyar jin tsoron Allah ne Allah zai rufa miki asirin da wani ma ba zai gane kina cikin matsala ba sannan duk abin da ya same ku na matsala kar ku yadda ku saukar da shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba ku kai kukanku zuwa ga Allah musamman a wannan kwanaki masu tsada na ƙarshen watan Ramadana da muke fuskanta na faɗi kalman tsoron Allah saboda duk da na san kila nan garin Zaria akwai ƙarancin haka amma dai su da yawa a watan Ramadan zaka ga matanmu ana koyar da su kamar mala'iku amma da an ce yau sallah to wannan hijaban da ka gani na imani tare da su ba za ka ƙara ganin shi ba kalmominsu za ka ji kalmomi ne na rashin tarbiyya wata ranar za ta kwana a ɗakin saurayinta kuma da ita ka gama tahajjud a goman ƙarshe wata a ranar za ta yi zunubin da za ta ja ma kanta fushin Allah ku kiyaye Allah domin wallahi ana samun abin da ke wurin Allah ne ta hanyar yi masa biyayya duk wanda zai saba ma Allah fa yana iya samun akasin abin da shi yake tsammani ina roƙo Allah madaukakin sarki ina tawassuli da shi a wannan zama ƴan uwanmu da suka rasu Allah ka yafe musu Allah ka kyautata makwancinsu Allah ka sa kabarinsu ya zamto dausayi daga cikin dausayin aljanna iyayenmu da suka rasu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi Allah ka yi musu rahama da rahamarka mu da muke raye Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau Allah ka sa ƙarshenmu yayi kyau Allah ka sa muna cikin bayinka da kake so ka yarda da su Allah ka yarda da mu yardan da ba za ka yi fushi da mu ba duk wanda suke cikin tsanani a cikin ku Allah ya yaye musu wanda suke cikin damuwa Allah ya yaye musu damuwansu wanda suke cikin bukata Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi
suka shigo mana sun kwashi mutum ne
haka an talle ina sane an gada mun shigo wanda kidnapper suka yi aka dauki mutane biyu a wannan gari namu Allah ka dawo da su gare mu maraddan jamila Allah ka kubutar da su kubutarwa irin naka wanda yake mabuwayi mai cikakken hikima wanda suka addabe mu Allah ka addabe su Allah ba mu iya ba kai ka iya Allah mu masu rauni ne kai ne mai karfi ya Allah mun roke ka muna tawassuli da azumin da ke bakin mu ka tona asiri ka walakanta duk wanda ke da cikin wannan mummunan dabi'a Allah kakka bar su da iyawanka Allah ta'ala ka dawo mana da zaman lafiya ka san mu Allah ta'ala kai mana albarka a rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahu akbar
Allahu akbar Allahu akbar